Başlı pa. Najali sino waka daga momi na yau kishin kasa shine waka na karami daga jo shine yanki na ku taya ni waka mutane na yau duka kasa ku ji waka na right down with your 1 2 3 let's go up up
up Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na up up
up Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na
kepan asiki
Nigeria
kepan ilimi
Nigeria
akwai kyangari
Nigeria
kepan wasanni
Nigeria
mu fada musu up up
up Naija momi na
up up
up Naija momi na
yan Naija kuna jin tada Hausa yau ba turanci kawai Hausa ko ina ka san mu nan ana Hausa to hadin kai shine mai gina kasa dole yan kudu arewa mu gaisa mara kishin kasar mu mu bar sa wasu kasashe mu musu nisa mu muke tono man mu a kasa mu muke noma da kiwo a kasa ga mu da arzikin dutse a kasa da manyan yan wasanni a kasa martaba Allah duwa kasa ga ruko addini ana yin sa kasar mu ta gado gobe da nisa kai baka kaunar kasar ka me yasa kullun azaki yan majalisa in aka baka aikin suka kasa kawai ka so ka samanta siyasa gashi arziki mu ne a bisa dan mama yau garkuyi nisa ku dan jira yi wa Kumosa kai
up 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 Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na up up
up Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na
kepan asiki
Nigeria
kepan ilimi
Nigeria
akwai kyangari
Nigeria
kepan wasanni
Nigeria
mu fada musu up up
up Naija momi na
up up
ba mu da shi zamu sai da nama mu sai da kashi zamu kera kaya da almakashi mu ne muke basu sukari da shi don abin da Allah ya yi mu da shi a ina ake tuwo miyan a kushi ga kunu da ko sai ka kora da shi to ko kuli-kuli su basu da shi mara kisi ka sanu na mu shi ishiga da shi Kano wayar da shi zamu je Abuja tare da shi ishiga da shi Lagos dawo da shi menene arewa da ba mu da shi jami'an tsaro mu ne da shi manyan likitoci mu ne da shi manya-manyan kamfani mu ne da shi yan burni da kauye mu ne da shi kuma kowane ado mu ne da shi a kasan mu rake zaki ne da shi bamban yan kasan mu fara da shi dan mama mazaje kashi-kashi su da san kasa ne suka mutu da shi duk yanzu ina nan tare da shi
up up
up Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na up up
up Naija momi na
up up Nigeria kasar mama na
kepan asiki
Nigeria
kepan ilimi
Nigeria
akwai kyangari
Nigeria
kepan wasanni
Nigeria
mu fada musu up up
up Naija momi na
up up
up Naija momi na
duk da son kasa mun san shi zai samu yabo ar bayan shi Yakubu Gawan
mun san shi
Tafawa Balewa
mun san shi
Owolowo
mun san shi
King Tola
mun san shi
Aliyu Makama
mun san shi
Nnamdi Azikiwe
mun san shi
Murtala Muhammad
mun san shi
Malam Aminu Kano
mun san shi
Ahmed Bello Sadone Sokoto
mun san shi
Sakashi Ibrahim
mun san shi
Yawa Bashle Pa mun san shi duk mai son mama ina san shi
Naija momi na
sar mama na
Naija momi na
kasar mama na
yeah.